من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانه يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما قال جدد غوريار مغا الله ما دوك كنسركي وليكي شيني مهالي تشمو دوكم يرايامو ريكاوم وانن سافيامي البركة تالا ربا ودتيدي دا بيو watan al-Muharram hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina shekara 1448 kenan. To ci gaba da karatu da muke a wannan littafi mai albarka na kitabu tauhid wallafan Sheikhul Malami a musulunci Malam Muhammad Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullah. Ina roƙon Allah kadan da muke yi ya kuma karba mana kuma ya girmama ladanmu. To da farko kafin mu shiga littafi an bata cewar cikin ikon Allah mun samu kanmu a sabuwar shekara ta musulunci watan da ya gabata kamar da muka faɗa sun da satin da ya gabata shine wata na ƙarshe a jerin watanni guda 12 da Allah ya tabbatar kuma yace shine ya yi su matin kafin ya halicci sammai da kasai cikin suratul tauba saboda haka yanzu kuma shiga sabon wata wanda yake na al-Muharram manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa abubuwa da yawa a kansa hatta manzo Allah ya ambace shi da wata ne na Allah ya jingina shi da Allah Allah kuma ba a jingina shi da abu sai da abin da yake so to muna roƙon Allah kuma shi musulunci bai zo da wani abu wanda yake shar'i ba wanda idan an samu kai a sabuwar wato shekara mutane za su rinka yi ko wani bukukuwa ko wani taya murna ko kuma wani abu musulunci bai zo da wani abu kamar cin haka ba ana rubuta text ana kaiwa happy new year wannan yahudanci ne ya samo asali ne daga addinin Yahudawa abin da yake zama wajibi akan mu kai a karan farko shine sai mu addu'a tunda azumin da muka gabatar a cikin watan Zulhijja da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa musamman na ranar Alfa yace yana Allah yana yin amfani da shi wajen kankarewa zunubin shekarar da ta gabata da kuma shekarar da za a fuskanta kaga wannan yana da kyau amma duka wannan Allah yakan tabbatar da shi ne a karkashin intajitanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffiranhum sayyi'atikum idan kuka nisanci manya-manya daga cikin laifuka to Allah kuma sai ya gafarta muku daga cikin kanana to muna roƙon Allah wannan shekara da muka shiga muna roƙon Allah babu laifi dan kai a karan kanka ko a kurin kanku kun roki dukkan wasu alkhairi da yake cikin ta kuma kun roki wato Allah ya tsare ku daga dukkan sharri kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin mafi yawan addu'o'insa gamammu yana cewa Allahumma inni as'aluka khayra kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu ma lam na'lam yace wa na'udhu bika min ash-sharri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu ma lam na'lam yana roƙon Allah yace Allah ina roƙon ka dukkan alkhairi wato magaggaucin sa da kuma majinkirtin sa wanda na sani da ma ba mu sani ba abinda kai ka san in ka aikata shi alkhairi ne akwai wanda Allah kuma ya boye alhali alkhairi ne kamar da ya fara yace cewa asa antu hibbu shay'an wa huwa sharru lakum wa asa anta karahu shay'an wa huwa khairu lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu nayi tabdilin aya wato dai za ku ji kuna san abu ko kuma ku ji kuna kin abu ashe abin alkhairi ne a gare ku ko kuma ku ji kuna san abu alhali kuma abin sharri ne Allah ce wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu Allah shine mafi sani alhali ku ba ku sani ba saboda ba ku san gaibu ba to babu laifi idan mun hadu ko kuma ni na hadu ko kuma kai kai a karan kanmu to muna roƙon Allah wannan sabuwar shekara Allah ya sada mu da dukkan alkaranta wanda muka sani da wanda babu mu sani ba kuma muna roƙon Allah ya tsare mu ga dukkan sharri dake cikin ta da wanda yake bayan ta ma wanda muka sani da wanda bamu sani ba na kusa da kuma majinkirci muna roƙon Allah kuma ya zaba mana shugabanni nagari to cikin littafi malam kamar da ya saba yakan kafa wato dalili ne da kuma wani abin da zai zo a cikin bayanai duk da cewa babin da ya gabata da wannan duka malam bai ainihin kawo ayar alqur'ani ba sai dai kawai yace masa babun qauluhu yace babi wani babi cikin fadin ka Allahumma ghfirli in shi'ta Allah ka gafarta mini in ka so to me zamu ji hukuncin hakan hakan ya cancanta ko bai cancanta ba halal ne ko kuma haramun ne malam ya kawo hadisi yace wa fi sahih an samu hadisi a cikin sahih wato sahihul bukhari wanda muttafaqun alaihi bukhari da muslim duka sun rawaito shi amma dai wannan lafazin na bukhari ne hadisi na 2339 a muslim kuma hadisi na 2679 malai yace an abi hurairata daga abu huraira shine abdullahi dan sakar
anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala ce manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yace la yaqul ahadukum kada dayanku manzon Allah sai inzari yayi hani yace kada dayanku yace allahumma ghafirli in shi'ta Allah ka gafarta mini in kaso au allahumma arhamni in shi'ta ko kuma Allah ka ji kaina in kaso li ya'zima almas'ala manzon Allah yake cewa kuma haka kana karfafa ko kuma yana karfafa addu'a din kuma yana dagewa cewa Allah ka gafarta mini in kaso ko Allah ka yi rahama a gare ni in kaso sai ce fa innallaha la mukriha lahu domin manzon Allah kenan manzon Allah ya ce Allah fa ba a tilasta masa abinda malam kenan ya kawo dangane da riwayar Bukhari kada in ɗayanku ya tashi addu'a ya ce Allah ka gafarta mini in kaso ko Allah ka wato ka mini rahama in kaso ko kuma wata lafazi da ya kamata ce ne da wannan arziki kake nema a wajen Allah sai ka kira shi da sunansa Ar-Razzaq amma sai ka ce ya Allah ka arzuta ni in kaso a lafiya kake nema sai ka ce Allah ka bani lafiya in kaso to manzo Allah sai kada ka fadi haka ko kada na fada haka ko kuma kada mu fada haka sai ya ce fa innallaha la mukriha lahu domin Allah ba a tilasta shi ba kamar sauran halittu bane ba da in ya so ya baka ko kuma in ya so ya hana ka a shi Allah roƙonsa yake dan adam in ka ci gaba da roƙonsa shi sai ya fishi da kai to dan Allah kuma in baka roke shi bane ba shi kuma a lokacin ne zai yi me zai fishi da kai to abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan ya hana sahabbai sai ruwayar Muslim yace wali muslimin a cikin riwayar Muslim kuma sai manzon Allah yake cewa wal yu'addimu ragabata dayanku kuma a cikin irin fadin hakan yana tsananta kwadayi yana girmama kwadayi yana ta kaiwa kokon barasa zuwa ga Allah yana fadan wancan magana kenan sai manzon Allah yake cewa fa innallaha la yu'adamuhu shay'un atahu ku fasani cewa Allah baya ganin girman komai nene in ya tashi ba da shi duk abinda Allah zai baka Allah baya kallon girman sa ba kamar kai bane ba an ce a bada sadaka aljihunka daya akwai naira 1000 aljihunka daya akwai naira 200 kai ka san ba naira 1000 kake da niyyar daukowa ba sai ka sa hannunka a karkashin wato ko aljihun da yake da kankani ka dauko sai ka bayar ina dai ba misali ne ko kuma wani abu ne zaka bayar tufafi ne zaka bayar ga mai tsada ga kuma mai araha to kai ka san cewar in ka bada ba mun da Bahaushe yake cewa kai kyauta ka shiga daka kana jimani a shi Allah ba haka yake ba du girman abin da ya baka shi baya kallon girman sa domin shi din du abin da ya baka ba komai bane ba a gare shi to abin da malam kenan ya kawo a karkashin wannan idan abin da malam ya kawo a sharhi kuma da abin da aka kara duddubawa sai mu taqibin sa kafin mu je mas'ala cikin alqur'ani akwai gurin da Allah yake magana yake cewa awalam yarau anna na'atil arda nanqusuha min atrafiha sai ce wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmihi wa huwa sari'ul hisab waccan hanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da yake cewa kada ka ce Allah ka gafarta mini in ka so domin shi Allah ba a tilasta shi shi ne a wannan aya Allah ma yake fadi a cikin sai ce awalam yarau shin baka gani ne kai mai karatun alqur'ani ko kuma kai mai shauraro annanatil arda nanqusuha min atrafiha Allah yana zakkewa ko yace muna zakkewa kasa ta gefanta muna kuma rage ta Allah da kansa ya fada haka ya rage ta yake rage ta fadin ta yake ragewa girman ta yake ragewa ko tsananta shi da ya fada kuma ya zama wajibi sai mu imani ko a bisa bisa al'ada a bisa dabi'a a da an ka dauki shekarun baya wasu shekaru idan mutum yace maka ya tafi Kano kafin ya maka waya yace ya isa lokacin ma akwai abin waya sai an dauki awas masu yawa amma yanzu kuma fa kana zauna a cikin masallacin kana cikin alqur'ani in kuka rubu da mutum yace maka ya tafi Kano awa ɗaya da dan karan sai ya kira kai sai maka gashi a ina gashi a Kano kun ga me Allah ya kamar ya tauyeta ne ko da akwai wasu abubuwan sifiri da a yanzu suna da sauri sama da irin abubuwan sifiri na baya amma dai Allah duka shine mai iko akan me akan komai ya tabbatar yace awalam yarau anna natil arda nanqusuha min atrafiha sai yace wallahu lalle shi Allah ya hukumu shine mai yin hukunci la mu'aqibali hukumihi ba a yin ta'aqibi wajen hukuncin da ya ba a yin appeal ba kamar kai bane ba in ka je court 1 ba a yi maka adalci ba ka kai court 2 kana tsammanin za a yi maka adalci shi Allah in yayi hukunci ba a bibiyan hukuncinsa shine yake ga dama ya bai wa wani lafiya ya kuma dora wa wani jinya duk da cewar jinya na kasa ce ba za ka danganta ta da Allah ba kamar da Annabi Ibrahim yake cewa wa iza maritu fa huwa yashfi duk wani abu na kasa ba a danganta shi da Allah talauci ne jinya ne rashin zaman lafiya kaza kaza amma dai ka roki Allah salama da kuma zaman lafiya to kun ga sai Allah ya ce wallahu yahkumu la mu'aqiba li hukmihi Allah shi yake yin hukunci ba za ka cewa Allah in ka ga dama ko in kai kaza kaza ba kamar da a wata aya yake cewa la yasalu amma yafalu wa hum yusalun shi idan Allah yayi abu ba a tambayan sa bala Allah ya ruwa yayi iska sai ta wasu daga cikin mutaadi zaka ce Allah dan me yasa kai haka ba sai dai ka roki Allah alkhairin wannan abin hatta yanzu iska in ta zo ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu addu'a yace Allahumma inni as'aluka khaira hadhihi ar-rayl as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilta bihi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma fiha wa sharri ma ursilta bihi insha Allah in kai wannan addu'a ba wani abu da zai samu wata daga cikin dukiyarka to kun ga Allah yas'alu shine yake tambaya shi yake da iko ya tambaye mu dangane da abin da ya sanya mu domin ya halice mu ne dan me dan mu bauta masa in ka bauta ma zai tambaye ka me dalilin ka na yin kaza sai ka kare hujja da ainin ka kare kanka da hujja in baka aikata ma Allah zai tambaye ka me yasa baka yi kaza ba me yasa baka yi kaza ba ya rage naka ko ya rage nawa na kare kaina ko kuma ka kare kanka da hujja da zaka kare a gaban Allah to kun ga Allah ba a me ba a tilasta shi in yayi abu ba a bibiyar me dalilin da yasa yayi to malam yace fihi masail akwai ayoyi masu yawa amma dai saboda lokaci malam Abdul Wahhab yace fihi masail cikin wannan hadisai da ya kawo guda biyu na Bukhari da Muslim akwai mas'aloli da shi a karan kansa ya istinbadin su al'ula na farko sai yace annahyu anistithna'i fi du'a'i an yi hani a cikin waɗannan hadisai guda biyu za mu gane cewar ba manzon Allah ya yi hani wajen sanya wa Allah sharadi ba a sanya wa Allah sharadi Allah kai min abu kaza in kaso domin shi Allah shine mai yin komai sai dai ka danganta wannan abin da mashi'a ta Ubangiji kamar yadda malam ya kawo wasu daga cikin misalai Allah wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan yaje gaida marasa lafiya ba yana cewa Allah ka bai wa wani sahabi na ko sahabiyata lafiya in kaso ba a daga cikin abin da yake fada sai yace musu la ba'asa tahuran insha Allah kayi hakuri wajen neman ladan wannan jinya da Allah ya dora maka tahuran tsarkakewa ne ga gare ka sai ce me insha Allah in Allah ya so kaga ka danganta mashi'a dawa ga Allah baka bai wa Allah zabi ko kana kokarin tilasta Allah ba a cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan ya fada kuma malaka mai da ya kawo yace wato mafarkin annabawa gaskiya ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mafarki ya gaya wa sahabbai yake ce musu za su shiga cikin garin Makka su yi aiki wa Hajji wato ko Umara sai kuma Allah ya siffanta masa ma irin siffar da za su shiga kun ga Allah shi yake da iko akan komai to daga ciki da Allah yake labarta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace masa latadkhulunnal masjidal harama sai Allah da kansa sai yace insha Allah in Allah ya so aminina muhallikina ru'usukum wa muqassirina la takaw wannan siffa ce ta yadda sahabban za su shiga garin Makka a shekara da aka yi Hudaybiya to kun ga kuma a wannan shekarar ai manzon Allah din bai shiga cikin garin Makka ba to amma Allah ya nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da duk wani wanda zai biyo baya wanda ya imani da shi a nuna cewar ana bada mashi'a ne ga Allah ba a tilasta wa Allah Allah ne ya koyar da mu ya gaya wa manzon Allah ya ce la tadkhulanna wannan lamul qasim ne shi cewa wallahi za ku shiga cikin garin Makka wato Masjidil Haram masallacin Allah mai alfarma sai ya ce insha Allah in Allah ya so lokacin da su kafirin mushrikan Makka suka kange manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manufarsu sun dauka manzon Allah ya zo ya kasu ne sai suka hana shi sai ya zauna a Hudaybiya har aka tura wasu daga cikin su suka je suka yarjejeniya cewar a bana dai manzon Allah ba zai shiga ba sai dai in shekara ta gaba sannan kuma ba za a yi kaza ba aka zo aka gindaya wasu sharuda har na tsagaita an yi fada a tsakankanin su to kun ga Allah ne ya sanya wa manzon Allah yayi mafarki manzon Allah kuma mafarkin annabawa gaba ɗayan su ne gaskiya ne to amma har a lokacin Umar yake cewa manzon Allah ba kai kalabarta mana cewar Allah ne ya gaya maka za mu shiga cikin garin Makka ba yace amma ai ban ce muku bana ba kun ga annan Allah ya koyar da mu cewar ko nau'in addu'a ne ko me ba za ka yi mai ba za ka ainihin tilasta Allah ba, kuma malam ya sake kawo wata aya da take cikin suratul Yusuf, da shi annabi Yusuf din a lokacin da yake da mulki na kasar Misra, a lokacin da mahaifansa da sauran ƴan uwansa suka ɗebo iyalansu suka dawo cikin garin Misra, me yake je musu bayan yayi musu kaza ya tabbatar da mafarkinsa, sai yace wa qala dukhulul Misra insha Allah, cikin lafazin annabi Yusuf, wanda kuma Allah ne ya kinsa masa haka, shine shugaba, yana da iko yace ku zagaya a cikin garin Misra duk yadda kuke so, amma sai yace udkhulul Misra insha Allah, ku shiga cikin garin Misra in Allah ya so, amina kuna amintattu, ba abin da zai same ku na cutarwa ne ko kuma na wata sangwama. To kun ga wannan malam ya kawo su dai a matsayin babi na misali da in ka tashi yin addu'a ko dukkan wani abu ba za ka tilasta wa Ubangiji ba, domin shi ya hukumu ne, la mu'aqqiba li hukmihi wa huwa sari'ul hisab, to ba a sanya wa sharadi a Allah, domin shi Allah shine mai hukunci ba kai kai ba, kuma shi Allah mai hikima ne, a duk hukuncinsa akwai hikima, in ya baka in ya dora maka wani abu na cuta, to yana jarraba imanin ka ne, yaga cewar imanin imani ne na gaskiya ko kuma imani ne dan jebu, eh ya gane cewa imanin ka lalle na gaskiya ne, in kai hakuri ka dogara ga Allah ka mika al'amuranka ga Ubangiji, to sai Allah sai ya girmama ladanka ya ainihin daukaka darajarka ya kai ka gurbin da baka tsammani. Idan kuma ka karaya kana ta cewa a'a wane ne yaga abokin sana'ata, a'a abokin aiki na, abokin kaza yaga ina tashi ya je yayi min saddabaru yayi kaza yayi kaza, to sai Allah ya barka da wannan da barbarin naka, kuma ba za ka je ko ina ba, ka rasa dukiyar kuma ka rasa imani. Allah ya tabbatar da mu akan imani. Malam yake cewa asaniya na biyu, albayanu li'illati fi zalika, malam ya hararo illa da ta sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana sahabbai a wancan lokacin sanya wa Allah sharadi, yake ce musu karku faɗa haka, yace fa inna Allaha la mukriha lahu, domin Allah fa ba a tilasta shi, wannan ita ce illa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana sahabbai, kuma ita ce malam Abdul Wahhab ya harara a cikin wannan wato hadisi na Bukhari. Athalisa, wato mas'ala ta uku da malam Abdul Wahhab ya fahimta, yace qauluhu wato liya'zima al-mas'ala, fadin sa wato yace kuma ɗayan ku zai ainihin sai dai manzo Allah shin umarin da yake cewa ɗayan ku ya ainihin girmama ya rinka kamba ma Ubangiji, yana dagewa wajen me, wajen roƙon Allah din, eh zaka roƙi Allah ba zaka sanya wa Allah sharadi ba, kuma ba zaka ainihin wato rashin sanya wa Allah sharadi wani kuma ba zai hana ka gajiya wajen yin addu'a ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah yana kan ansa wa bayinsa addu'o'in su matukar ba su yi gaggawa ba. Sahabbai sai suka ba su fahimta ba, sai suka ce manzon Allah menene gaggawa, sai yake cewa ɗayanku ko ya ce ko wani ya ce ai na roƙa amma ba a bani ba, a'a kada ka ainihin idan Allah da ya yace wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, Allah shi ya shar'anta wa kansa ba kuka shar'anta masa ba, yace ku roke ni zan kuma amsa muku, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun, yace ujibu da'awat ad-da'i idza da'an, yace ina nan wajen amsa roƙon mai roƙo idan ya raƙi ya roke ni. To tun da Allah ya lazumta ma kansa ba mu muka lazumta masa ba, to kada kai gaggawa, kada nayi gaggawa, kada mu yi gaggawa wajen rashin samun abinda muke roƙon Allah a kankanin lokaci, domin shi Allah babu yanzu. Shi yasa daga cikin abubuwan da malamai suka harara cikin wasu addu'o'i da muke a cikin wuturinmu, suka cewa Allahumma ne nake cewa haza zamban illa gafarta, haza zamban muqamana haza, kace Allah kada wato kada mu bar wannan tsayuwar da muke yi a yanzu sifaci sai ka gafarta mana, kaga me kamar kana tilasta wa Allah kenan, wai a wannan tsayuwar da kake addu'a ko nake addu'a kada mu bar wannan waje face Allah ya gafarta. Malamin suka ce a ba za ka ce muqami haza ba a wannan tsayuwar da nake, sai da ka roki Allah ya ainihin gafarta maka. To malam ya harari cewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ɗayan ku dai ya dage wajen miƙa ƙoƙonsa zuwa ga Allah, wala yu'azzamuhu shay'un ataahu, domin Allah baya ganin girman dukkan wani abin da ya baka, kuma sannan zaka rinka miƙa ƙoƙon bararka ne kana roƙon Allah da kwaɗayin zai baka wato wajen neman rahamarsa da kuma tsoron azabarsa, kamar yadda siffanta annabawa da ya ambace su a cikin suratul anbiya a can karshe yake cewa innahum kanu yusari'una fil khairati, sai ce wayad'unana ragaban wa rahaba, dukkan annabawa suna roƙon Allah ne cikin kwadayin rahamarsa cikin kwadayin abin da suka roke shi annabi zakariya yace rabbi la tazarni farda wa anta khayrul warisin dukkan annabi a cikin wancan suka mika kokon barasu Allah kuma daga bayan nan take sai Allah ya ce fastajabna lahu muka amsa masa kun ga me sun roki Allah wajen kwadayin abin da suka roke shi da kuma rashin tilasta wa Allah wajen sanya masa sharadi wajen amsa da kuma tsoron azabarsa to kada ka samu immunity a cikin ranka wai dan ka samu kanka kana kaza na alkhairi kuma kaga ka ainihin kawar da kanka wajen aikata kaza na sharri wannan ba zai nuna maka samu ka samu total submission cewar kai kai zaman wani kwana ya zama maka qualifier na kasancewar ka amintacce a wajen Allah ba ka rinka kurokon Allah wajen kwadayin rahamarsa kuma kana ainihin tsoron azabarsa domin baka san gobe da jibi me za su aiwatar ba ayya ishe mu izina hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada ruwayar Abdullahi dan Umar hadisi ko na uku ne a cikin 40 nawawi yace wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil janna ahlul janna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira yace fa yasdiqu alaihi alkitab dayan ku zai ga yana aikata aiki irin aikin yan aljanna abinda ya rage masa tako daya ne da mutuwa sai shiga aljanna sai wa yasdiqu alaihi alkitab sai abin da ya rubuta a cikin mahaifiyarsa tun yana dugon mani sai kuma sai ya gaskata akan sa malamai da sai takri sake ci fa ya amalu bi amali ahlin nar fa yadkhulun nar a karshe sai kuma aikata aiki irin aiki na ɗan wuta sai ya mutu akai kuma sai ya shiga me sai ya shiga wuta to amma dai ka rinka roƙon Allah ya tabbatar da kai a bisa digadikanka na roki Allah ya tabbatar da ni a bisa digadigaina wajen dorewa akan ayyuka na alkhairi Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha Allahumma antal muqallibal qulubi sabbit qalbi ala taati wannan shine zama wajibi a gare mu wajen roƙon Allah ya tabbatar da mu kuma Allah ka tabbatar da mu muna roƙonka da girman zatinka da rahamarka ka tabbatar da mu har zuwa ƙarshen rayuwar mu ka sa mu cika da imani to abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan ya faɗa ce Allah baya ganin girman dukkan abin da ya bayar sai dai ku roki Allah ku nace shi Allah daga malamai suka ce daga cikin sharadin da ake ansawa bawa addu'arsa shine ya dage ya nace babu dare babu rana wajen roƙon Allah kana ta roƙon Allah wani abu kake nema insha Allahu Allah zai ainihin ansa maka ko bai ansa maka wannan ba to zai canja maka da mafi alkhairinsa kai ne baka sani ba shi Allah shine mafi sanin kai din wane ne abu na gaba rabi'a shine ke cewa idhamur ragaba shine girmama kai shine bayanin da ya riga ya gabata wato kaiwa matuka wajen kwadayi shine muka kawo wata innahum kanu yasaruna fil karati wa yad'unana ragaban wa rahaba ka rinka kaiwa tsammani malamai suka ce za ka rinka roƙon Allah ne a bisa wannan sharuɗa guda biyu amma idan rayuwarka ta zo ƙarshe misali kana ganin gargaran mutuwa to anan kuma sai ka rinjayar da ainihin bangaren fata sama da bangaren me bangaren tsoro domin ka ainihin nasabta kanka zuwa ga shi Ubangiji madaukaki sai ka ainihin nuna cewar kai din fa ka rinka marere cewa kana nuna cewar a yanzu din kam kana neman rahmar Ubangiji ne sama da tsoron azabarsa amma a yanzu da kake da lafiya baka san me yanzu za ta kasance ba ko an hanje ma ko kaza to amma sai ya zama equal 50-50 kana roƙon Allah wajen ya maka kaza 50% sannan kuma kana roƙon Allah ya tsare ka shi daga cikin addu'a da Allah ya koyar da mu hata to min nas wato rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabanna kana roƙon Allah alkhairi kuma kana ainihin roƙon sa ya tsare ka daga dukkan sharri sai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu shine kana jawo wa kanka alkhairi nasta'in kuma kana roƙon sa ya tunkuɗe maka dukkan sharri abu na karshe mallan yake cewa alkamisa shine at-ta'lilu li hadha al-amr dalili ko kuma shi ma zai shiga cikin illa na wannan din mallan ya kawo mana dalilin da ko kuma illa da yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana sahabbai sanya wa Allah sharadi shine shi Allah ba a tilasta shi to abinda mallan kenan ya kawo kuma anan zamu dakata fatan mu abinda muka faɗa na dai Allah ya tare mu a cikin lada in kuma akwai kuskure daga masu shauraro ko kuma wanda sauti yake kai masa idan an fahimci kuskure sai a nusa da mu kuma mu roki Allah ya shafe kuskuren a cikin zukatanmu da kuma littattafa mu karmi aiki da shi subhanakallahumma rabbana wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum amin